mita 98.5 da la FM na zamani Abakar Sabo ake tare da shi daga kotun shari'ar musulunci dake PRP kuna hudu karkashin mai shari'a Isa Rabiu Academy inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Abubakar Muhammad zargin cin amana da kuma aikata sata laifukan da suka saba da sashi na 203 da kuma na 133 da kundin tafikar da shari'ar musulunci ta jihar Kano tunda fara dai wani mai suna Umar Sa'idu Arura ne ya karasa cewar ya bashi ajiyar wani babur samfur roba wanda kimarsa ta kai kudi naira 170 lokacin da yaje wato yin baldin nan wacce ake ce mata five aside wato mutum biyar a cikin fili a can unguwar Nasarawa bangaren kuma ya bashi ajiyar wannan mashin sai dai bayan ya fito ya ga babu wannan mashin kan haka ne karasa kuma bayan dan sanda mai gabatar da kara a wannan kotu Aliyu Abid Murtala ya karanta masa sakon shin tumar da ake masa ya amsa cewa lalle kam an sace babur amma fa ba shi ya sace ba shi dai ya karba ajiya an kuma sace wannan mashin dan haka nauyin da yake kare shi ya ruki a sanya shi a hannun beli kotun kuma ta sanya shi a hannun beli amma kuma da sharadin cewa sai ya aji rabin kudin kafin a bada belin sa an kuma sanya ranar 22 ga watan gobe wato watan 10 kenan na wannan shekara ta 2022 da muke ciki domin ci gaba tunda kuma aka danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali dake kotun Aliyu Abba Aliyu Abdullahi Kabara domin kai shi ga sabon matsugunin da kotun ta masa in har bai iya cika waccan sharadi da aka dinga ya masa ba Abakar Sabo akan mita 98.5 da lafiyar zamani daga kotun shari'ar musulunci dake PRP kuna hudu karkashin mai shari'a Isa Rabiu Academy Isa Rabiu Gaya Aimu Abuwa.